عملت احترام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيونيكو بيو غواتان المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دaga مكه زوا مدينه تانا دا 1442 ودا ياي ديدي دا 22 غواتان 8 شيكاره تا 2020 ميلاديه باين دوغون هوتو دا اكا سنتي كاي ا تشيكي na watanni masu dan yawa sakamakon ainihin wato annoba da Allah ta'ala ya jarabci al'umma da ita, wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana ita baki daya. Allah madaukakin sarki ya kaddara bayan samun sauki da aka yi na wannan annoba, Allah ta'ala ya kaddara mu dawo mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano. Kamar yadda muka saba karanta wannan littafi na Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atil Azhariyya, littafi wallafar babban malami Abul Hasan Shadili, inda kuma muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na Dr. kuma Professor Muhammad Mansur Sokoto na littafin sa mai suna Fathu Rabbil Bariya. Wannan dai shine darasin mu na 31, kuma muna cikin littafin da yake bayani akan sallah. A ciki kuma mun shiga fasalin da yake magana akan sunnonin sallah, inda mun karanta sunnoni wajen guda ainihin wato 9, wanda za mu tashi sunna ta 10. Sunnonin kamar yadda muka karanta a farkon karatu sunnoni ne guda 18, wanda akwai karatun sura ko kuma abin da zai tsaya a matsayin karatun sura na wasu ayoyi a cikin Alkur'ani 2, 3, 4, 5 gurgurdan abin da ya sawwaka, bayan karatun Fatiha a cikin sallar Asuba, sallar Juma'a da rakawo'i 2 na wasu sallolin na farilla waɗanda ba su ba. Sannan mun karanta sunna ta 2, muka ce shine tsayuwa domin yin wannan karatu na sura ko kuma abin da zai tsaya a matsayin sa. Na 3 kuma shine muka ce bayyana karatu a rakawo'i 2 farko na sallar magriba, sallar isha da kuma rakawo'i 2 sallar asuba da shafa'i da witri da sallar juma'a da sallar idin karamar sallah da idin babbar sallah da kuma dukkan ilahirin nafilfilin dare da sallar roƙon ruwa. Waɗannan duk sunna ne in an zo yin su a yi karatu a bayyane. Sannan na 4 shine asurta karatu a cikin duk wata sallah wadda ba wannan ba waɗannan da aka ambata ba, to ana so ko an sunnanta a yi karatu a sirrance a cikin su. Kuma malam ya faɗi me ake nufi da asurtawa, shine yace karatun da in an yi shi gashi baki yana motsawa amma kunne baya ji, ba kamar yanda wasu suka fahimci sirranta shine mutum ya gum kaga baya cewa komai a ce a zuciya yake a baki yana motsawa zaka dinga ganin bakin sa yana sama yana ƙasa amma dai ba za a ji me yake faɗa ba to wannan shine ainihin wato asirtawa to bayan nan sai kuma sunna ta hudu ta biyar shine dukkanin kabarbarin sallah banda kabbara harama na shida zuwa sunna ta tara shine zaman farko a cikin sallar da take da zama guda biyu wanda ake zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu da kuma ita kanta tahiyar farko da ta biyu din da lafazin da yazo wanda mun karanta wasu daga cikin lafuzan tahiya wanda mun karanta wannan wanda malai ya kawo at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu har zuwa karshe kamar yanda muka ainihin wato karanta to daga nan kuma ina ganin shine sai lokaci ya kure muka tsaya bayan duk ƙarin bayani da muka yi karkashin waɗannan sunnoni da haka kai sai zamu tashi al-ashira qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-ashiratu yace sunna ta 10 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير وتوين صلاتي كمن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكن تهي كرشي وهي ونن صلاة كشيني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan dai ne daga cikin sigogin salati ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka zo ta hanyoyi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai doktor yake cewa as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhir sunnatun 'inda al-malikiyya yin salati ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya ta karshe to wannan salati din sunna ne a mazhaban malikiya wahiya wajiba amma wannan salatin na annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar karshe wajibi ne inda gairihim a wajen wasu malamai wa'inda ba malikawa ba ma'ana su malikiya suna ganin yin salati ga annabi bayan ka gama yin tahiyyar karshe sunna ne daga cikin sunnonin sallah wasu kuma suna ganin a'a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati a tahiyya ta karshe wajibi ne ba wai sunna ba saboda me suka ce li hadithi fadala bin ubayd al-ansari saboda akwai hadithin fadala ibn ubayd al-ansari Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yace ya ga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yusalli yayi sallah lam yahmadillah bai yi godiya ba ga Allah wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wan sarafa kawai sai ya juya ya tashi ya tafi sa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ajila hadha yace wannan mutum yayi gaggawa a ce kai sallah tun daga farkonta hakka kare ba yabo da kirari da bambadanci ga Allah bayin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan gaggawa ta baci annabi ya ce ajila hadha fada'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira shi wa qala lahu wa li ghairi manzo Allah ya fada wa wannan mutumin ba shi kadai ba har da wanin sa masu irin wannan yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah ya kare fal yahmad fal yabda'a kai bi tahmidi rabbi to ya fara bi tamjidi rabbihi da girmamawa ga ubangijinsa wa sallaya alai da kirari da yabo a gare shi wal yusalli ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma yad'u bima sha sannan kuma sai ya addu'a ya roki Allah abin da yake so kenan duk wanda yazo yin addu'a ko a sallah ko ba a sallah ba to daga cikin abinda yake na ladubban addu'a shine yayi wa Allah kirari yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati rashin yin haka kamar gaggawa ne mutum yace Allah ba ni kaza Allah yi min kaza Allah tunkuɗe min kaza ko Allah ka yaye min kaza ba tare da kai wa Allah yabo ba ba tare da kai wa annabi kirari ba gaskiya kai gaggawa kamar yanda muka karanta a wannan hadisin wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi wa sahaha isnaduhu wa sahaha isnadahu Sheikh Al-Albani fi sifatis salah sai yace wasigatus salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama zakaraha al-musannif hiya awfas siyag wato sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda na karanta ko na fada cewa sigogin suna da yawa amma wannan wanda malam Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin littafin sa na Iziya malam yake cewa hiya awfas siyag shine sigogi cikin sigogin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cika kama qalahu al-allama ibn baz kama yanda al-allama bin baz rahimahullah ainihin wato ya ambata a cikin taysirul fiqh li sheikh salih as-sadlan wa qad rawaha al-bukhari wa muslim yace wa qad rawaha al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun ruwaito wannan riwaya fi sahihaihima a cikin sahihin littafansu min hadithi ka'b bin ujra al-balawi hadithi ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka'b bin ujra al-balawi Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake cewa wa waradat siyagun ukhra akwai wasu sigogin na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daban wayanda su ma suka zo an abi mas'udin al-ansari daga abi mas'ud al-ansari wa abi humaydin as-sa'idi wa talha bin ubaydillah wa abi sa'idin al-khudri wa ghayrihim radiyallahu anhum turaja'a fi sifati as-salati lil-albani ci za iya komawa duk wanda yake so ya ga wayannan sigogin salati daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda waɗannan sahabbai suka ruwaito to suna nan masu tarin yawa a ainihin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani diya kawo su cikin littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wa yusallu ad-du'a ba'da as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fit-tashahhud sannan an sunnanta yin addu'a bayan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud a cikin tahiyya din kama sai ya ci kamar yanda bayanin shi ma zai zo na cewa bayan kayi tahiyya kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma sai kayi addu'a na alkhairin duniya da lahira da kake bukata wajen Allah subhanahu wataala alhadiyata ashara sunna ta 11 قول سمع الله لمن حمده للإمام والفرد فد سمع الله لمن حمده للإمام جليمان والفرد لم يصلى شي كدي معناه لمن زي تشي سمع الله لمن حمده حكى مي صلى شي كدي زي تشي سمع الله لمن حمده التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده سنة عند الجمهور فد سمع الله لمن حمده سنة ني ا وجن مفي يوم مالمي وواجب في مذهب الامام احمد اما مذهب الامام احمد بن حنبل شي كم ياتي واجبي ني فدين سمع الله لمن حمده على المنفرد game sallah shi kadai wal imam daliman wal ma'mum da kuma mamu kamar yanda an ka koma cikin ibnu abidin da kuma ad-dasuqi da kuma mugunil muhtaj da kuma wato kishaful qina duk zaka samu karin bayani akan wannan cewa fadin sami Allahu liman hamidahu jumhurun na malamai sun tafi akan sunna ne shi kam Imam Ahmad a wajen sa yana ganin fadin sami Allahu liman hamidahu wajibi ne dan haka kai kadai kake sallah zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd liman ne kai zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd mamu ne kai zaka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd wannan shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal an fahimta amma wasu malaman sun ce sunna ne kenan in sunna ne ga mai sallah shi kadai da kuma mamu da kuma liman duk sunna ne su fadi sami Allahu liman hamida wa kuma rabbana walakal hamd duk da cewa abinda mu muka fi sani ko muka fi yi shine liman shi kamar shi aka dora alhakin yace sami Allahu liman hamida hu yayi shuru su kuma mamu an ne musu ce rabbana walakal hamd shi yasa shi liman yace sami Allahu liman hamida sai yayi shuru su kuma mamu ba ruwansu da sami Allahu liman hamida da sun miƙe su kuma sai su ce rabbana walakal hamd tattare da cewa duk hadawa shi mamu zai hada su malimai shi maliman zai hada ma'ana sai dai kai ba zaka ce rabbana walakal hamd ba sai liman ya ce sami Allahu liman hamida kamar dai inda muka karanta mas'alar amin bayan liman ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin akwai ruwaya da tace idan liman ya ce waladdallin fa qulu amin wata ruwaya tace idza amana al-imam fa aminu, to sai aka dauka kawai shi liman aikin sa yace wala dallin yayi kurum yayi shuru, su kuma mamu su ce amin, tare da cewa ruwaya ta nuna liman zai yi mamu malasi, to haka shi ma wannan imam ahmad shine ra'ayin sa liman zai yi mamu zasu, dan haka fadin liman sami allahu liman hamidahu kai mamu mai bin sallah kai liman bai dauke maka ba, kamar yanda kai da kace rabbana wa lakal hamd baka dauke wa liman shi ma yace rabbana wa lakal hamd ba, a matsayin ka na liman ko a matsayin ka na mamu ko a matsayin ka na mai sallah shi kadai. Na fata an gane. Wa huwa ikhtiyaru shaykh ibn Uthaymeen, kuma wannan shine ra'ayin shaykh Muhammad Salih ibn Uthaymeen, qala yake cewa al aqrabu anna tasmi'a والتحميد والتكبيرات واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. شيخ محمد صالح ابن عثيمين كتوى زنشان دي يفو قصد دي دي يفو قصد نفسي شيني سمع الله لمن حمده دا ربنا ولك الحمد da kabar bari na sallah dukkanin su wajibai ne saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fakabbiru, idan liman yayi kabbara ku yi kabbara, wa idza qala sami Allahu liman hamida, idan yace sami Allahu liman hamida hu faqulu rabbana walakal hamd, sai ku kuma ku ce rabbana walakal hamd. Wa hadha alqawl a'ani al-ijab qawiyyun jiddan lil adillati al-atiya, sai doktor Muhammad al-Mansur yake cewa wannan qaulin yace ina nufin kaulin da suka ce wajibi ne fadin sami Allahu liman hamidahu ba sunna ba, to wannan kaulin qawiyyun jiddan yace yana da karfi sosai, lil adillatul atiya yace saboda waɗannan dalilan masu zuwa. Dalili na farko qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al imam li yu'tamma bi, shi liman kawai an sanya shi ne dan ai koyi da shi. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, idan yace sami Allahu liman hamidahu faqulu, ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd, kaga faqulu ku ce al-amr umarni ne wannan, al-amr yaqtadil wujub, kuma ko a ka'idar mutabalaman usul al-amr yaqtadil wujub, dan haka ce akai idan liman yace sami Allahu liman hamidahu faqulu, kaga umarni ne ku ce, to wannan ku ce din ba wani dalili da ya nuna cewa ba wajibi bane fadin rabbana wa lakal hamd. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim. Nabiyu muwazabatun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, dimanta da lazumtar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa fadin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd. Wa fi hadith abi hurairah radiyallahu anhu, yazo cikin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda, kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salat, idan ya tashi zuwa sallah yukabbiru yana yin kabbara, hina yaqumu lokacin da yake miƙewa, thumma yukabbiru sannan yana kabbara hina yarka'u lokacin da yake tafiya ruku'u, thumma yaqulu sannan yana cewa sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu lokacin da yake dago bayan sa minar ruku'i daga ruku'u. Wa nahawuhu da makamancin wannan hadithin fi hadithi, ko makamanciyar wannan magana a cikin hadithin Abi Umayd al-Sa'idi, wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Kaga kenan ba a taba kuma samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bai kawo kabar barin nan gaba daya ba, ko yayi sallah bai ce sami Allahu liman hamidahu ba, ko yayi sallah bai ce rabbana wa lakal hamdu ba. To bisa wannan sai suke ganin wannan yana karawa malaman da suke ganin wajibi ne fadin sami Allahu liman hamidahu, to yana karawa dalilin su karfi. Wa kad qala sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli, to ba wanda zai taba ruwaito maka wata ruwaya da tazo da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah bai yi kabar barin nan na sallah duka ba, ko bai ce sami Allahu liman hamidahu ba, ko bai ce rabbana wa lakal hamdu ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da ya ruwaito shi. Na uku yace amruhu sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salatahu, sannan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan mutumin da yayi sallah ya muna na sallah bai sallah daidai ba, al-Khallad bin Rafi' radiyallahu an bidhalika, ya umarce shi shi ma da haka, fa qala yace innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas, sallar ɗaya daga cikin mutane ba za ta taba zama cikakkiya ba, hatta ya tawadda, har sai mutun yayi alwala, fa yada'u alwudu'a mawadi'a, ya sanya alwalar a bigiranta, thumma yukabbir sannan ya kabbara, wa yahmadu Allah azza wa jalla yayi godiya ga Allah mai girma da daukaka wa yuthni alai yayi yabo a gare shi wa yaqra ma bima sha'a min alquran ya kuma karanta abin da ya so na alqurani thumma yaqulu sannan yace Allahu akbar yayi kabbara thumma yarka'u sannan ya tafi ruku'u hatta tatma inna mafasila har gabobinsa su natsu a cikin ruku'u thumma yaqulu sannan yace sami Allahu liman hamida ya faɗi wannan sami Allahu liman hamidahu hatta yastawiya qa'ima har sai ya daidaita qa'iman a tsaye wannan hadisin shi ba Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi hadisin Rifa'at bin Rafi ولانها شعار الانتقال من ركن الى اخر sannan daga cikin dalilan da suke nuna kabar barin nan na sallah wajibai ne saboda wadannan kabar barin shi'ar wani shi'a alama ce ta al-intiqal wato tashi da curuwa min rukunin daga wani rukuni ila akhar zuwa wani in ba dan kabar barin ba za ka iya gane ruku'u aka tafi ko sujada aka tafi ba da ruku'un da tafiya ruku'un kana iya gane an tafi ruku'u ne da kabbara kana iya gane an tafi sujada da kabbara kana iya gane an dago daga sujada da kabbara to da kaga kenan wannan kabar barin kaman shi'aru ne na al-intiqal min rukunin ila akhar wa min hay'atin ila ukhra daga wata sifar zuwa wata sifa al-thalithata ashara sunna ta 12 da sunna ta 13 ar-raddu 'ala al-imam mayar da sallama ga imam war-raddu 'ala man 'ala yasari da kuma mai da sallama ga wanda yake hagunka idan a hagu da mai sallah akwai wani mamudin to yayi mayan masa da sallama ar-rabi'ata 10 sunna ta 14 al-jahru bi taslimati at-tahlil faqat bayyanawa da sallaman nan ta halacci kawai ma'ana idan sallamar halacci ita ce ta farko idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wai dayar ba sai ka bayyana ta ba dayar za ka iya assalamu alaikum wa rahmatullah ka jiyar da kanka kai kadai in dai kai waccan ta farkon ita ce taslimatu tahlil an bayyanta al-khamisata 10 wato a ar-rabi'ata 10 shine al-jahru bi taslimati at-tahlil taslimati at-tahlil bayyanar da wannan sallamar da za ta baka damar ta halatta maka ci gaba da sabgoginka da kake yi kafin ka fara sallah abinci ne a hira kake a kasuwanci kake yi to wannan sallamar ita za ta baka dama yanzu ka gama sallah daga ita za ka iya ci gaba da cinikinka za ka ci gaba da magana za ku ci gaba da tattaunawarku ko kuma ka tafi inda kake so ka tafi al-qalisata 10 sunna ta 15 al-insatu lil imam yin shiru domin sauraron liman fi ma yajharu fihi a inda liman ke yin karatu a bayyane kaman salloli biyu na sallar asuba to sai kai ma mun kai shiru ka saurari liman rakawoi biyu da ake yi na magariba na farko sai kai shiru ka saurari liman rakawoi biyu da ake yi na farko na sallar isha nan ma gum za ka yi ka saurari liman me yake karantawa liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani to ku saurara lahu ga alqur'anin wa ansitu ku yi kawai ku yi shiru la'allakum turhamun ko ayi muku rahama a jikanku to kaga wannan sai malamai suka ce wannan ayar ala umumiha ta kunshi a cikin sallah da wajen sallah da kamar yanda umarnin ya kunshi in ana karatun alqur'ani ba a cikin sallah ba kai shiru ka saurara to haka hukuncin ya shafi in ana sallah ana karatun alqur'ani kai wanda ba karatun kake ba kai shiru ka saurara da haka liman shi yana karatu a bayyane sai kai shiru ka saurara amma inda yake karatu a boye to kai kuma sai wa kai ma sai kai naka karatun wa qad taqaddama hadithu abi musa hadisan abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya gabata innama ju'ila al-imam liyutamma bih an sanya liman ne kurum dan ku koyi da shi wa idza qara'a fa ansitu da haka in liman yana karatu fa ansitu ku yi shiru wannan hadisin muttafaqun alai to kaga wannan sai yake nuna idan ana karatu a bayyane ku kuma sai ku shiru as-sadisata 10 mas'alata ko sunna ta 16 as-suturatu للامام والفضي واتو سنيا سترا للامام غنيمان والفضي ده مي صلى شي كدي idan mutun yana sallah to sai ya sanya sutura a gaban sa in shi kadai yake sallah in kuma liman ne shi to sai a sanya sutura a gaban liman shikenan ya wadatar waya athamul maru baina yadayil musalli me shigewa ta gaban mai sallah yana aikata zunubi idza kana lahu manduha idan yana da gurin baudewa yana da gurin da zai karkace ba sai ya bi ta gaban mai sallah ba amma ya bi shine idza kana lahu manduha in yana da mabauda zai iya baudewa ba ya bi ta wani gurin ba zai ba sai ya bi ta gaban mai sallah ba amma ya ki baudewa ya wuce ta gaban mai sallah to zai iya aikata laifi in yayi haka ittafaqa ahlul ilmi ala sunniyati sutra malamai sun hadu akan sunnancin sanya sutura baina yadayil musalli a gaban mai sallah sawa'un kana imaman aw munfaridan liman ne ko kuma mai sallah shi kadai li'anna zalika kana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam domin sanya sutura a gaban liman ko mai sallah shi kadai yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan sunnar annabi ce a magance kuma sunnar annabi ce a aikace annabi ya faɗa a magana a sa sutura in za a yi sallah annabi a aikace ya sanya sutura a gaban sa lokacin da zai sallah wa aujabaha ba'dhum wasu malaman ma suka ce wajibi ne sanya wannan sutura din lima warada min al-amri biha saboda hadisan da suka zo na yin umarni da sanya sutura a gaban mutum in yana sallah waddunu wa minha da kuma kusantar ita sutura din kar ka sanya sutura tsakaninka da ita wajen kamun 12 me amfanin wannan sutura kila wata dabba za ta zango da gudu ta wuce yaro zai iya zuwa ya wuce kanka kai hari ka je ka tare shi ya riga ya wuce a sai ka zama dab da sutura din ta yanda in mutum ya zo da ka sa hannunka haka zai sai dai ya koma in wata dabba ce da ka dan matsa sai dai ta wuce ta bayanka saboda kana dab da sutura din wannan hayu an tarkiha da kuma hadisan da suka zo na an yi hani gabarin wato an yi hani daga kin sanya sutura din kama fi hadithi sahal bin abi hafma kamar yanda yazo cikin hadithin sahal ibn abi hafma radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace idza salla ahadukum idan dayan ku zai yi salla fal yusalli ila sutura to lalle salla yana kallon sutura wal yadun minha kuma ya kusance ta ita sutura din la yaqta'u ash-shaytanu alaihi salatuhu domin kada shedan ya yanke masa sallarsa to kaga wannan hadithin yana fa'idantar da muhimmanci da kuma ainihin wato umarni na a sanya sutura wannan hadithi ne wanda yake akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wal lafzu lahu wa sahahu al Albani fi sahih sunan Nasa'i sanan hadithi na biyu an ibn Umar radiyallahu anhuma qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusalli illa ila sutura kar kai sallah sai ka sanya suturar da kake kallanta ko ka sanya wani dan itace ko ka sanya wani turmi ko ka sanya kekenka a gabanka ko ka sanya ka je gaban tiken jakinka inda ka daure shi ba zai tafi ba ka tsaya kai sutura da shi ko kuma wani mutum yana zaune kace zaka yi sutura da shi kar kai yana cikin sallah ya tashi ko kuma garu akwai wani garu kusa da kai bango sai ka je kai sutura da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka kuskura kai sallah illa ila sutura sai kana kallon sutura wala tadau ahadan karka kyala wani ya murru baina dai kai shige ta gabanka fa in aba in kai masa ishara kace in bai san sallah kake ba yazo zai wuce kawai ka dafe shi haka to in ya fahimta sai ya juya ko ya bi ta bayanka ko in ka sanya sutura ya wuce ta bayan sutura idan kuma yake yace sai ya wuce fal tuqatilhu to ka yake shi fa inna ma'ahul qarin domin akwai abokin sa tare da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace abokin sa ne yake ingiza shi ma'ana yana tare da shedan an bayyanta amma an ba shedanci ba kana ka zo zaka wuce ta gaban mai sallah yasa hannu ai ka in baka ankara cewa sallah yake ba da ka ji an tare ka ka lura sallah yake kaga sai ka juya amma ka tura hannun sa kace sai ka abun nan to sai kai kuma ka sake danna shi da karfi domin fal yuqatil hu dinnan an yi masa maganganu da yawa wasu suka ce kawai ka naushe shi a gani tunda baya ba zai sallama wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga bin sa sanne ba zai yi to wani kuma kila in ka naushe shi fa to fa sallah ta baci domin rike ka zai rukume ka kuita abun nan kaga an ba shi yasa wasu suka ce a wato tun kude shi zaka yi tun kudewa mai tsanani wanda tafi ta farko da kila yana zuwa sai ka sa ma hannu yadda ke hannunka ya ji ba za ka bari ya wuce ba sai ya danno hannun sai ka sake tun kuda shi da karfi kamar yadda shi an bayyanta to shine ma'ana fal yuqatilu. Wannan hadithin shi ma Ibn Khuzaima ya fitar da shi wa Sahu al-Albani fi sifatis salah. Sannan akwai hadisin da Abdullahi dan Umar har wa yau Allah ya kara masa yadda kale yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana turakkazu lahu al-harba, manzon Allah ya kasance ana kafa masa sanda a gaban sa fa yusalli ilaiha, yayi sallah yana kallanta saboda muhimmancin sutura. Wannan hadithin shi ma hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Wal ahadith mala yace hadisai fi sunniyati sutura, da suke magana akan sunnancin sanya sutura a gaban mai sallah kathiratun, suna da yawa. Faqadista tara sallallahu alaihi wasallam bisarir, saboda muhimmancin sutura an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sutura da gado ko kujera, ya sanya sutura ko kujera a gaban sa yayin sutura da ita. Wal jidar an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sutura da bango. Wal jiz' an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sutura da kututturan bushiya ko kututturan dabino, yazo kusa da shi ya tada sallah. Wal khashaba an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sutura da ainihin wato ginshiki na masallaci ko fila ko dirka ta masallaci, yazo daidai inda dirka take ya tada sallah. Wal harba an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba yin sallah yasa sutura da dan mashi, ya kafe mashi a gaban sa ya zama masa sutura. Wala anaza an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sutura da anaza, kwagiri ko sanda dan karami, shi ma ya kafe shi a gaban sa ya zama masa sutura. Warrahila kai har da dabba a bar hawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sanya sutura ta zama dabba ita ce suturarsa, a bar hawar sa ya sanya ta zama masa sutura. Wa gairu zalika da wannan haka. To kaga wa'annan hadisan da suna nuna maka lalle suturar nan ba karamin muhimmanci gare ta ba. Shi yasa wasu malaman suka ce kai suturar nan fa wajiba ce. Ba magana sunnanci game da sutura, sai dai a ce wajibi, saboda ka duba yanda hadisai da yawa annabi ya faffada game da sutura, ga kuma a aikace yanda ya dinga mu'amalantar sallarsa tare da sutura. An ruwaito ma ko dabba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma masu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Albani ya kawo waɗannan hadisan, dabba ma annabi baya bari ta shiga gaban sa in yana sallah. Kaga da ita ba hankali gare ta wanda za ta iya gane wannan sallah yake, amma da ya ga dabba ta taho zai maza ya wuce gaban sutura, sai dai ta wuce ta bayan sa, in ta wuce sannan sai ya dawo da baya, da baya ya ci gaba da sallah. Har an ruwaito wata rana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shaka da makara da chapka ana sallah, sai da aka idar da sallah aka ce muna sallah ya maikin Allah, mu ga ka kaiwa wani wawura, yace shedan ne yazo zai tsallaka mun sallah. Yace da na shake shi har sai da harshen sa ya zazzago, sai da naji sanyin harshen sa akan hannuna. Yace ba dan addu'ar dan uwana Annabi Sulaiman ba, so ne ya daure shi da yaran Madina, ya sun zo sun yi wasa da shi sun ganshi. An fahimta, ka duba yanda Allah baya yadda karamin yaro ko dabba ta wuce ta gaban sa. To mu kuma ka kalli yanda mu kuma muke mu'amalantar sallomin lumma da sutura, kan mutum sai zo ya da tsahanya ba wata sutura kawai ta da sallah. Suma su cewa suma ba ruwansu da implication din tsallakawa ta gaban mai sallah, in shi ya zama bai mai karya doka, to kai mai wucewa ai kai ma an ja maka hankali, an ja kunnan ka cewa kaka tsallaka. To in ka zo nemo masa suturar kai kai hankali, tunda shi bai hankali ya sa sutura ba, kai sai ka sanya masa, ko kuma ka canza hanya, ko kuma akwai wata falwaya ka koma ka baza gayo ta bayanta, ko kuma ka bari sai ya taho ruku ko sujada sai ka bi ta bayansa. Amma sai ka ga duk gaba ɗaya shi bai bi dokar ba, kai ma mai wucewa baka bi dokar ba, an ce kai kai ka ban misalla ce wai ce kai ya sa sutura, to kai kuma wai ce ka tsallaka. Haga duk gaba ɗayan ku ba mu ba wani abin yabo a cikin ku. To kaga duk ire-iren ka duba irin wannan hadisi, duk da mu karanta ga mai da muhimmancin sanya sutura a gaban mai sallah. Wa aqallu ma yakunu mithlu mu'akharati ar-rahl, mafi karancin abinda zaka sanya ya zama masu sutura ya zama misalin sirdin doki. Sirdin doki dan kaga akwai dan ya kujerar nan sirdin da ake zama, akwai dan wani dan kata ko haka a bayanta da ake dan jingina, to aqalla tudun suturar ko tsayin ta kai kaman wato sirdin doki shine mu'akharati ar-rahl. In baka san mu'akharatir rahal ba, yace wahiya al-khashaba, shine wani dan itace, allati yusnadu ilaiha, wanda ake arrakibu, wanda mahayin doki yake dan jingina in ya hau doki akan sa a jikinta. Fa an qala hatta bin ubaydillah radiyallahu anhu qala an karbo daga Talha bin Ubaydillah, Allah ya kara masa yadda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza wada ahadukum bayna yaday, idan ɗaya daga cikin ku ya sanya a gaban sa mithlu mu'akharatir rahal, wato misalin sirdin doki, fal yusalli, to ya sallasa kawai, wala yubali man marra wara zalika, kar ya kula, kar ya damu da wanda ya wuce ta bayan wannan, ka sanya wannan kamar misalin sirdin doki a gabanka kana ta sallaka, sai wani yazo ta bayan sa zai wuce ba ruwanka da shi, wannan ya zama maka sitira. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi. Wa tushra'u sitra fil umran wal fada, sannan an shar'anta sanya sitiran nan fa a cikin gari da kuma cikin daji, kar mutum ya ce to cikin jeji wa zan sanya sitira, kila ba lalle wani yazo ya wuce ba, a'a da cikin gari da kuma cikin ainihin wato daji ko fili, fil hadar was safar, a halin zaman gida da halin tafiya duka sanya sitira in zakai sallah, sawa'un khashiya marran aw lam yakhsha, yaji tsoron wani zai iya zuwa ya wuce ko bai ji tsoro ba ya sa, la'anna al ahaditha, saboda waɗannan hadisan da suka yi magana akan sanya sitira, lam tufarriq, basu bambanta bainal umran wal fada, tsakanin wanda yake zauna a cikin gari da wanda yake cikin daji ba, kawai an yi magana sitira ne kawai, la'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastatiru fi hadarihi wa safarihi, domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya sitira a halin zaman gida, yana sanya sitira a halin tafiya, kama fi hadisi abi juhaifa, kaman yanda yazo cikin hadithun Abi Juhaifa Wahab bin Abdullah Suwa'i, hadithin da yake cikin Umdatul Ahkam, kaga Amina ne, Amina kuma filin Allah Ta'ala ne, ba gidan kowa bane, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla ya sanya sutura Amina. Wannan hadithi Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa hadhara sallallahu alaihi wasallam min al-murur bayna yaday bayna al-musalli, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne ya tsawatar game da wucewa ta gaban mai sallah, wa baina sutura, ko tsakanin mutun da sutura, in ka wuce ta bayan sutura wannan la alayka, amma tsakanin mutun da sutura kace sai ka kutsa ka wuce, to Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi jan kunne da tsawatarwa akan haka. Fa an Abi Juhaym radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah ce, law ya'lamu al-maru bayna yadayil musalli madha alai la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamura bayna yadayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da mutun ya san da me shigewa ta gaban mai sallah ya san irin laifi mai tarin yawa da zai dibaro kansa, to da yayi hakuri ya tsaya ko da mai sallan nan zai kai shekara 40 da yafi zama masa alheri. Ah ga ba wani masallaci da zai ko wanda ake cewa abin nan, ai kaga shekara 40 mutum waye zai kai shekara 40, wanda suka ce mubalaga ce, ma'ana komai dade wanda mai sallah zai yi, ballantana ma waye zai kai shekara 40 ko wata 40 ko kaza ko kaza, amma dai mubalaga ce, ma'ana wai koda mai sallan nan irin mutane ne wanda suka shiga sallah suna jimawa kansu idan da sallah, to kago kai kuma zaka tafi kasuwa ko zaka tafi wajen aiki, kila ma ka makara can kila iya kweri ma'aikatar ku za ta baka, nan Allah Ta'ala ne zai rubuta ma kweri, kana ta sauri kuma ga mutum ya tada sallah akan hanya, to mafi sauki ka canja hanya ko ka nemo wani bulo inci 9 ko ka kinkimo wani itace ko wani katon dutse ka ajiye a gaban sa, ko kuma ka samu wani guri ka kame ka jira ko da zai yi minti 30 ko awa 1 yana sallah, sai ya sallame sai ka wuce, kawai sai dai ya wuce kace ka cutar ko amma dai wucewar kar ka dauka kana da wani uzuri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya da mai wucewa ya ketara mutun yana sallah ba sitira a gaban mutun, kai kuma ka zo wucewa da ka san irin laifin da ke zaka dauka da ke kanka in ka wuce ta gaban sa lokacin da yake sallah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la kana an yaqifa 40, to da yayi tsayuwar minti 40 ko awa 40 komai dade wanda mai sallah zai, to da ya jira ya tsaya khairan lahu, shi ya fiye masa alkhairi min an yamurra bayna yadayi, sama da ya shige ta gaban nasa. Wannan hadithin shi ma Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Kama amara al-musalli alla yasmaha li ahadin yamurra amama fis salati, kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga mai sallah cewa kada ya bada dama ga wani
ya ketare ta gabansa yana sallah kar ya bani ko yaro ne fa karami ko yaro karami ko dabba ballanta na mutun da hankalinsa da shekaru babban mutun kar ya bar kar ya bada dama wani ya ketare ta gabansa yana sallah fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fa idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku yana sallah fala ya da'u ahadan kar ya kyala wani ya murru baina yadayhi ya ketare ta gabansa wal yadra'ahu mastata'a yatunkude shi gurgurdan iko fa in aba in yaki shi wanda ake turewar fal yuqatilhu to ya ture shi da karfi fa inna ma huwa shaytanu shaytan in kuma ka bashi akan zahirin sa fal yuqatilhu yayi fada da shi riris domin shaytan ne shi ko shaytan ai ba ai masa sassauci an bayyanta wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi da wasu su wa amma al-mamum amma shi mamu fa suturatul imam lahu sutara idan kana bin liman sallah to suturan liman ita ce taka kar ka ji wannan hadisin kuma kowa yaje ya sa kafin ta ya sutura da katako ka dinga yawo da ita lokacin kamar yanda kake tafiya da dadduma masallaci ka dinga tafiya da ainihin sutura a'a in liman ya sanya aka sanya guda ɗaya a gaban liman to duk ta ishi masallacin ko sun kai su dubu sutiran liman ita ce sutiran mamu fa yajuzul mururu amamal musallin da aka ya halatta shigewa ta gaban masallata idza kanu mamumina in dai su mamu ne ta gaban liman kawai shine matsala shi ma in ya sanya sutira ka wuce ta can bayan sutira ba matsala in ko liman gaban sa ba sutira to shigewa ta gaban sa laifi ne sai dai ka biyo ta bayan sa sai ka shiga ta ka biyo ta sahun gaba ko ta sahu na biyu ko ta sahu na tsakiya sai ka wuce wannan ba matsala dan ka bi ta gaban shi yasa in ka shigo masallaci sai ka tarar kan hanyar da zaka wuce duk an yi sahu inda zaka je inda ba mutane inda zaka je kuma sai ka ketare ta gaban masu sallah babu komai sai ka wuce ta gaban mutane ka shiga can cikin masallaci dan kai ma ka shiga sahu wannan babu komai tunda ba gaban liman ka tsallaka ba mafhum لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة دونين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا ينصلى بصحابنسا إلى سترة ينا كلن سترة يا سنه سترة أغبنسا ولم يأمرهم أما فمن زم الله صلى الله عليه وسلم بأمرتي صحابنسا بأن يستتروا بشيء تشوا سوما سنه سترة وانا أبا أغبنسو يا تاسن كوي تاوداتر وانا حديث إمام البخاري إمام مسلم سنفتدش ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لكم حديث عبد الله بن عباس الله يقرا مسا يدا يتي اقبلت راكبا على اتان يتي وترانا نا تهو انا هيا اكن جاكا yana da jakarsa yato ho akanta wa ana yawma idhin kanna hasul ihtilam billahi dan abbas yace kuma a daidai wannan lokacin da nake tahowa nake hayar da jakartawa dab nake da balaga na hasul ihtilam ay qarabtul ihtilam qarabtul buluga na kusa balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas yana yi wa mutane sallah bi minan amina da aka an tada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba ga sahabbai a bayan sa ga kuma abdullahi dan abbas shi kuma ya taho akan jakarsa famarantu yace to duk an tattare ko ina sai ya shige baina yadayi sab ta gaban sahu fa nazaltu da na wuce ta gaban sahu na je can sai na sauka da kan jakar fa arsaltul atana tartau sai na saki wannan jakar ta tafi tana ta kiwo wa dakhaltu fi safi ni kuma nazo na shiga cikin sahu fa lam yunkir zalika alayya ahadun babu wanda yace mun ta tafi sauke ma'ana ba wanda yayi min inkari annabi bai ce me yasa ka wuce ta gaban mutane ba sahabbai ba wanda yace na wuce ta gaban mai sallah to wannan hadisin yana sake tabbatar maka da cewa idan ana sallah da liman da mamu dan ka shige ta gaban mamu ba matsala ta gaban liman shine inda matsala take ina fata an gane wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim da wasu su rawaito shi as-sabi'atu ashara sunna ta 17 az-za'idu ala ma yasau salam wato ƙari akan abinda zai yalwaci sallama min al-julus ath-thani daga zama na biyu ma'ana bayan kai tahiyya kila zaka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kila zaka yi neman tsari daga abubuwan nan guda hudu kila zaka wasu addu'o'in naka to duk wannan dan bayan tahiyya da salatin annabi duk abin da ka kara shine azza'idu ala ma yasau salam kari akan abin da zai yalwace ka ka kai ga yin sallama wannan shi ma sunna ne minal julus sani a zama na biyu zaman karshe kenan tunda kaga anan ne aka fi dadewa saboda zaka yi tahiyar zaka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi addu'o'i sannan kai sallama wannan abin da ka dan kara din bayan tahiyya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sunna ne kenan in ka zo kana yin tahiyya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ka sallame sallaka ta yi ina fata an gane الثامنه عشره سنه ta 18 wanda take ta karshe azzaidu ala miqdar dumanina wato kari a bisa gwargwadon nutsuwa ka dago daga ruku'u ka ce sami allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu yayi sai ka tsaya kuma ka kara hamdan kafiran dayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko kuma ka kara da mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma aw mil ama shi'ta ma sha'a ma shi'ta min shay'in ba'du ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal-jadd minka al-jadd duk wannan alami qidar al-tumanina duk ka ga wace irin nutsuwa ce ba za a samu ba ka dago daga ruku'u kan ka tafi sujada ka karanta wannan irin dogon zikiri ka dago daga sujada ta farko kanka koma ta biyu kai allahumma ghafirli warhamni wa'afini warfa'ani wajburni warzuqni kaga duk wannan inda ka ce rabbi ghafirli ka koma yayi ko bai ba na fata an gane li anna ma zada alal wajib domin abinda ya karu akan wajibi laysa bi wajibin shi ba wajibi bane kai iya abinda yake wajibin to wannan dan abinda ya karu akan sama shi kuma sunna ne ba wajibi ba فصل في مستحبات الصلاه ما له yace ga wani fasali shi kuma za mu ji bayani game da mustahabban sallah wa mustahabbatu salati tazidu ala 30 fadila mustahabban sallah sun fi guda 30 shine tazidu ala 30 fadila sun doru suna wato sun fi 30 da 30 al-ula مستحب ne farko qira'atul mamum ma'al imam karatun mamum tare da liman fis sirriyati a sallar boye kaman sallar azhar liman yana karatu a boye sai kai ma kai a boye ka aikata mustahabbi raka'a ta ukun sallar magriba liman yana yinta a boye kai ma sai kai karatu a boye ka aikata mustahabbi تقدم الكلام عن القراءة خلف الإمام ما لأيكي مغانا تاغا باتا غمدا حكونتين ينكراتو أبايا الليمان بما يغني ويشفي واندوانن بيانا ديغا باتا يا وداتر يا كما غمسر يا وركر فيمكن الرجوع إليه باسي أنكوما إزوا غريشما أمفتمي حكونتين yin karatu tare da liman a baya da aka wancan bayanin da muka karanta a baya na hukuncin yin karatu a bayan liman to ya wadatar kuma ya gamsar babu bukatar sai an maimaita athaniya mustahabbi na biyu raf'ul yadayn daga hannaye inda shuru'i yayin shiga fi takbiratul ihram cikin kabbara haram faqat kawai yuhadi bihi ma mankibaihi yana mai daurantar kafadinsa da waɗannan hannayen qa'imataini halin kasancewarsu suna tsaye hannayen zai kabbara daga hannayen to su zama hannayen a miƙe suke ba a kwance ba kuma a karkace ba wani sai ga kaman hannun sai kaman kunnan sai ya rufe haka zai kabbara ya ga kaman yaya ko wanda za ga yaya ka sai su kalli kunnuwa a za su kalli gaban sa kuma hannayen suna tsaye hunalika ma yadullu ala sunniyati raf'il yadayn to anan ne wato ake fadin abin da yake nuni akan sunna wato sunnar daga hannaye fi takbiratul ihram a kabbara harama wa gairi takbiratul ihram da wata kabbara ma da ba kabbara harama ba wa huwa ma tabata an malik wato shine abin da ya tabbata daga malik bin al-huwairith radiyallahu anhu annahu kana idha salla yace ya kasance idan zai yi sallah kabbara yana yin kabbara wa rafa'a yadayhi ya kuma daga hannayensa wa idza arada an yarka'a idan yana so zai yi ruku'u rafa'a yadayhi nan ma yana kuma daga hannayensa wa idza rafa'a ra'sahu idan kuma zai dago kansa daga ruku'u rafa'a yadayhi nan ma yana sake dago da hannayensa wa haddatha ya kuma zantar ya bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a hakaza cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi hadisin imam al-bukhari da muslim athalithatu na uku wa tadwilul qira'a fi subh da tsawaita karatu a cikin sallar asuba wa zuhuri da azhar lakin fi subh atwal sai dai a cikin sallar asuba karatun ya fi tsawo an fi so a tsawaita karatu a sallar asuba saboda kaga raka'a biyu ce kuma mutane sun kwanta sun yi bacci sun samu nishadi duk da cewa yanzu duk an zama malalata duk masallacin da ba a tsawaita ana karanta gajejjerun surori ko kuma ana karanta rabin shafi sai ga malam har da mu duk da muke zuwa karatu duk can muke tafiya shi kuma masallacin da ake tsawaitawa sai a bari sai ɗan haka tukati ga masallacin ma wani lokaci zai ga an bin masallatan an koma musalla ko eh to ka gani to ita kuma sallar asuba dama haka sunnata take ba laifin liman bane tsawaita karatu yana daga cikin mustahabbancin sallar asuba ayi karatu mai dan tsawo saboda ita rakawoyin ta basu kai ragowar sallolin ba dai kenan sannan kai bacci ka tashi ana tunanin kamar wannan gajiyar ta aiki da gajiyar kaza duk ta zube da haka kamar ana tunanin ka tashi da karsashi da nishadi saboda haka kaga in kazo dan an tsawaita na farko raka'a biyu ce kuma sannan gashi kai bacci ka abin nan an tashi ko lakin fi subi atwal arabi'atu mustahabbi na hudu wa taqsiruha da kuma takaita karatu fil asri cikin sallar al-asr wal maghrib da magriba al-khamisa nabiyar wa tawassuduha da yin matsakaicin karatu tsakaita karatu fil isha'i a cikin sallar isha as-sadisa mustahabbi na shida wa taqsirur raka'ati thaniya da takaita raka'a ta biyu anil ula kada ta kai tsayin ta farko As-sabi'a mustahabbi na bakwai wa taqsirul julus al-awwal da takaita zaman tahiya na farko anil thani akan na biyu domin kaga shi na farkon iya tahiyar kake na biyu kaga ga tahiya ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ga neman tsari daga abubuwa guda hudu ga addu'o'i da sauran zikirai duk da ake yi hadhihi sunan malai yace waɗannan sunnonin kulluha waradat fi hadith abi qatada dukkanin su waɗannan sunnonin sun zo a hadisin abi qatada as-sabiq wanda ya gabata fi fasl sunan as-salah a cikin fasalin da muka karanta na sunnonin sallah qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya qara'u fi rak'atayn al-ulayn yana karatu a rakawoyi biyan farko min salati dhuhr a sallar azhar bi fatihatil kitab yana karanta fatiha wa surataini da surori guda biyu yudawwilu fil ula yana tsawaita karatu a raka'a farko wa yuqassiru fi thaniya yana takaita karatu a raka'a ta biyu wa yusmi'ul ayata ahyanan yana jiyar da mu aya ɗaya ko biyu wani lokaci wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab a sallar al'asr kuma yana karanta fatihatul kitab fatiha wa surataini da surori biyu wa kana yudawwilu fil raka'atil ula shi ma ya kasance yana tsawaitawa a raka'a ta farko min salati subhi ainihin wato a sallar asuba wa yuqassiru fi thaniya yana kuma takaitawa a raka'a ainihin wato ta biyu wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi hadhihi riwayatul bukhari wannan riwaya bukhari kenan wa inda muslim anhu sallallahu alaihi wasallam a riwaya muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi sahabin yace manzo Allah ya kasance ya qara'u fi raka'atayn al-ulayn ya kasance yana karatu a rakawoyi biyan farko min salati zuhri a sallar azhar bi fatihatil kitab yana karanta fatiha wa suratin da sura wa yusmi'u al-ayata ahyanan yakan jiyar da mu wata aya wani lokaci aya ɗaya ko biyu haka yakan jiyar da mu wa yaqra'u fi raka'atayn al-akhiratayn a rakawoyi biyan karshe na azhar kuma yakan karanta bi fatihatil kitab fatiha wannan hadisin imam muslim ne ya fitar da shi to sai mu tashi athamina dan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala